Kwamitin da gwamnatin jihar Plateau ta kafa don yin bincike da gano maganin cutar coronavirus ya ce yana da yakinin zai samar da maganin cutar. Kwamitin mai mutane 13 daga sassan binciken magunguna na zamani da itatuwa da tsirrai da kwayoyin cuta da kwayoyin halittar dan adam. Kwararru ne da suka dade suna gudanar da binciken magunguna. Shugaban kwamitin Farfesa Noel Wanang da ke sashen binciken magunguna da sinadarai masu guba a jami'ar Jos. Yace suna fatar samun nasarar dakile cutar coronavirus.
Duniya dai duka tana neman magani wannan cutan. Gwamnati ta ga aikin da muke yi kuma ta amince ta ce to mu zo mu duba cikin ayyukan da mun saba yi. Mu ga yanda zamu samu maganin aidan mu samu daga itatuwa daga gargajiya ko kuma samu daga magani original conventional drugs mun saba yi. Yana da wuya amma kuma da yardan Allah zamu samu.
Kaman wannan magani da aka samu daga kasar Madagascar, wato cikin sinadarin da aka samu akwai wanda akwai tabbacin cewa ana ma da gonan shi a nan jihar Plateau wanda ya kai wajen hektar 1000 da wani abu. Kana ganin kaman shi zai taimaka za ku yi amfani da irin wayannan tsirrai wajen wato gano maganin wannan cuta?
Duk zamu duba kowanne. Zamu duba wannan Madagascar, mu da duk wanda mun samu wanda ya zo gurin mu zamu tabbatar cewa ba zai kama na damuwa ba, kuma zamu gwada da su dabbobi har ma mu yi su Lebanon zamu kai asibiti don mu duba da ka zo haka yanzu haka. Shine zamu gama bugano mu ce eh maganin nan kware ne.
Kana ga kamar zai dauke ku wani lokaci kafin ku gama wannan bincike?
Gaskiya ban san lokacin da zamu samu ba, ban san inda zamu samu ba, amma na san zamu samu.
Shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Plateau ta kafa don binciko maganin cutar coronavirus kenan. Farfesa Noel Wanang. Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya umurci kwamitin ne da ya nemo maganin cutar ko ta hanyar binciken magunguna na zamani ko daga tsirrai.
Design treatment protocols for the treatment of the virus.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong kenan ke cewa mambobin kwamitin su tsara hanyoyin magance cutar, su gudanar da gwajin maganin, su kuma samar da hanyoyin dakile yaduwar cutar da waɗansu cututtuka. Su ma masu maganin gargajiya a Najeriya suna kan kafafunsu wajen nema wa al'umma waraka kan cutar, kamar yadda wasu su suka shaida min.
Sunana Evangelist Joel Hamajurde Gashaka. Yanzu haka na riga na shirya maganin kuma na tura ma minister na Nigeria na sashen kiwon lafiya.
Ka gwada wannan magani akan wani, ka gane cewa yana warkar da wannan cuta?
Ko yanzu haka ma akwai wanda ya zo jiya, jiya ya zo da makogoro gaba daya, yana ya bushe ya yi miki gaba daya, amma jiya tana ba iya magana ba, yau haka yana magana, yau ma za mu san.
Sunana Dr. Muhammad Ibrahim Jawa. Da Allah ya taimake na ya kirkiro wani magani wanda zai yi maganin kwayar cutar kuma ya yi rigakafin kamuwa da cutar kuma ya kara ingancin rayuwar jikin dan adam. Wannan magani alhamdulillah gwamnatin jihar Yobe ta karba kuma ta tura wa ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya.
Alƙaluma na nuni da cewa masu dauke da cutar coronavirus sun haura 6,400 a Najeriya, daga cikin su fiye da 1,700 suka warke daga cutar, yayin da cutar ta yi ajalin mutane fiye da 190 a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.